This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da safiyar yau Asabar 28 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka Almasi Garba. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai wasu hare-hare ji jama'a kan hedikwatar abinda ta kira kungiyar ta'addanci ta Hezbollah a Dahiye da ke gefen birnin Beirut, inda ta kwantar da gine-gine tare da cillo jibgin hayaki a saman birnin. A wani bayani da aka yada ta gidan talabijin, rundunar sojin Isra'ila ta ce harin ya auna abinda mai magana da yawun rundunar ya kira cibiyar ta'addancin Hezbollah, wadda ya ce da gangan aka gina a ƙarƙashin wasu gine-ginen zaman iyalai a tsakiyar Dahiye. Majiyoyin sojin Isra'ila sun ce an gaya ma Amurka duk da kai harin ta sama, to amma sakataren tsaron Amurka Leo Easton ya ce Amurka ba ta da masaniya gabanin harin, kuma ba ta da hannu a matakan sojin da Isra'ila ke daukawa a Beirut. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken jiya Juma'a ya ce akasarin kasashen duniya da ke kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a wannan makon, a ta bakinsa sun yi Allah wadai da kazamin yakin kwace kasa da Russia ke yi a Ukraine. Sannan ya yi kiran da a tabbatar da cimma zaman lafiya mai dorewa bisa ka'idar Majalisar Dinkin Duniya. Abu mai muhimmanci wajen samun zaman lafiya mai dorewa, a cewar Blinken, shine a matsa lamba ma Iran da Koriya ta Arewa da China, wadda ma mai kujerar dindindinci a majalisar, su daina samar da makamai ciki har da bindigoyin atilari, kayan aiki da sauran hanyoyin taimako waɗanda shugaban Rasha Vladimir Putin ke amfani da su wajen wargaza gidajen 'yan Ukraine da tasoshin wutar lantarkinsu da kuma tasoshin jiragen ruwansu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, wanda ya zo nan Amurka don ganawa da shugaba Biden da kuma 'yan takarar shugaban kasa Kamala Harris da Donald Trump, ya faɗi a jawabinsa na kulle yomin a jiya Juma'a cewa ya gabatar ma Amurka shirin Ukraine na yin nasara a yakin. Hukumar leken asirin Amurka a wannan makon ta jaddada cewa har yanzu Russia da Iran da kuma China su ne suka fi kowace ƙasar waje ƙoƙarin karkatar da tunanin masu kaɗa ƙuri'a a Amurka gabanin zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan Oktoba. Ofishin daraktan hukumar bayanan sirri na ƙasa ya bayar da rahoton cewa Russia ce ta fi kowaccensu yin shishigi, inda take amfani da na'ura mai manhajar tunani ta AI da adireshin yanar gizo na bogi wajen yin wasu abubuwa don amfanar Donald Trump. Sabanin Russia, China ba ta yi yunkurin tsoma baki kai tsaye ba a zaben na shekara ta 2024. Sarah Cook, wata manazarciya mai zaman kanta wadda ta kware kan harkar bayanai, ta ce wannan kafa-kafar da China ta yi ya biyo bayan wata gawurtacciyar matsaya da aka cimma ne tsakanin jam'iyyu biyu a Washington game da barazanar da gwamnatin China mai kama karya ke yi. Jiya Juma'a rana ta 5 a taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya, kasashen duniya sun ci gaba da gabatar da jawabai wani sa'in zafafa ko masu jan hankali, yayin da ya juya kan rikicin kasar shi da mayakan Palestino irin su Hamas da Hezbollah. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce kasar shi na samun nasara a yaki da waɗanda ya kira 'yan ta'adda da kuma iyayen gidansu na Iran. Ya ce babu wani wuri a Iran da doguwar hannun Isra'ila ba za ta iya kaiwa ba, kuma haka abin yake a game da illahirin gabas ta tsakiya. Gabanin jawabin Prime Minister na Isra'ila sai da Prime Minister Slovenia Robert Golob ya yi kira ga Isra'ila da a kawo ƙarshen zubda jini da kuma wahalar jama'a a ɗau matakan da za su kai ga sakin mutanen da aka yi garkuwa da su sannan a kawo ƙarshen duk wata mamaya. Shi kuwa Prime Minister Tanzania Kassim Majaliwa ya buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ne da ta maida harshen Swahili a matsayin ɗaya daga cikin harsunan da ake amfani da su a majalisar, musamman ma babban zauren ganin yawan masu amfani da harshen. A halin da ake ciki kuma shugabannin ƙasashen Afirka sun ce yaƙi da cutar malaria a nahiyar na matuƙar fuskantar matsalar rashin kuɗi saboda rigingimun da duniya ke fama da su da kuma tasirin da sauyin yanayi ke yi kan batun. Shugabannin Afirka sun haɗu a wannan makon a birnin New York na Amurka a bayan fagen taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, inda suka yi kiran da a ƙara ƙaimi wajen shawo kan matsalar rashin kuɗin yaƙi da malaria, wanda suka ce idan ba haka ba al'amarin zai iya mayar da hannun agogo baya na tsawon shekaru gomai a nasarar da aka riga aka cimma a yaƙi da cutar a nahiyar. Ƙungiyar shugabannin Afirka ta yaƙi da cutar malaria ALMA a taƙaice ta shirya wani babban taro a wannan makon a birnin New York, inda ake karo na 79 na taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Ciyaman ɗin ƙungiyar kuma shugaban ƙasar Guinea-Bissau Umaru Sissoko Imbalo ya yi jawabi a wannan makon a wurin taron na birnin New York, inda ya ce:
"We stand at a critical crossroad in the fight against malaria. Multiple crises and the treatment to reserve."
Shugaba Imbalo ya ce, "Muna wani lokaci fa mai sarƙaƙiya a yaƙi da cutar malaria. Akwai matsaloli da dama da ke buƙatar kulawa, kuma dole a ɗau mataki da sauri don ganin hanyoyin ceton rayuka daga malaria sun ɗore. Wannan na da matuƙar muhimmanci saboda niyyarmu ita ce ganin bayan cutar malaria a Afirka."
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na a bari ya huce. Baba, da fatan an waye garin yau lafiya.
Lafiya limi.
To, au sakwatan ki kake ji yau kai kuma?
Eh, kwarai kwa abin da nake.
Kai an riga ka. To baba, ban sani ba me ya ja hankalinka ko kuma me ke daukar hankali a wannan makon.
Eh to a wannan mako ne babu wani babban abu da ya wuce wannan babban taro da ake yi na majalisar ɗinkin duniya, wato taron shekara-shekara da ake yi wanda da wannan shekara ake na cikon 79.
Na'am.
Kuma kasa an faro ne a farkon wannan mako.
Gaskiya ne.
Har
wadaka shugabannin kasashe suna nan suna ta gabatar da jawabansu.
Kwarai kwa.
Akwai inda hankali ya karkata, akwai kuma inda ake hasashe, akwai kuma inda ake roƙe-roƙe da dai sauransu.
Lalle ne ka wato gaisuwa da roƙo iri.
Eh to gaskiya ne, tunda kaga yanzu za a ce ko da aka zo taron ana tunanin hankali zai karkata akan irin wato yanayin da ake ciki a gabas ta tsakiya da kuma tsakanin Russia da Ukraine da sauransu. To sa'an nan kuma kamar yadda kuma aka hasashe shugabannin kasashen mu na nahiyar Afirka suna ta mika kokombara.
Kokombara
na cewa ha lokaci yayi da za a ba su dama a kwamitin
sulhu
na Majalisar Ɗinkin Duniya.
Yau wato wannan shine babban abin da yafi jan hankali su ainihin shugabannin Afirka waɗanda suka riga suka yi jawabansu
a
wannan lokaci. To da kuma irin bukatar su yadda ka faɗa kokumbara da suka je da shi abin nan, taimakon ana ta samu misali duba ambaliya da aka ce an samu daga
Maiduguri.
Amma cikin wasu da aka yi hira da su talakawa sun ce
har yanzu ba su gani
da aka yi
amma ba su gani a ƙasa ba.
To kaji wannan irin abubuwan da ya kamata shugabannin mu suna maida hankali a kai kenan. Idan an kai kokon baran da an samu, to a yi kokari a bari kuma ya kai wurin talaka shi ma ya yi dariya.
To haka ɗan gaskiya ne baba. To baba, kamar yadda muka saba, bari mu wato shiga ɓangaren mu na sada zumunci, inda kamar kullum mukan fara da taya murna da kuma jaji.
Haka.
Wato ɗaya daga cikin abokan aiki Zaharuddin Sani Funtuwa. Ka san tsohon wakilinmu ne a jihar Katsina. Yawwa, yanzu kuma yana nan har yanzu a gidan rediyon jihar Katsina. Shine zai angwance fa.
Allah sarki.
Shine zai angwance.
Lallai.
Gaskiya, saboda haka muna taya Zaharuddin Sani Funtuwa wato murna akan ɗaurin auren da za a yi. Wato da kuma amaryarsa Fatima Suleiman Maska. Za a ɗaura auren ne baba a yau Asabar ɗin 28 ga watan Satumba wato na shekara ta 2024 da ƙarfe 12 na rana a masallacin marigayi Alhaji Shehu Maska da ke lamba 106 titin Zaria, wato Zaria Road kenan, a Funtuwa ta jihar Katsina. Da fatan Allah ya sa a yi lafiya, kuma Allah ya albarkaci wannan aure da kuma ba su zuriya ɗaya ba. Haka kuma muna wato isar da saƙon taya murna zuwa ga wato ɗaya daga cikin manya-manyan masu sauraren mu, wato Kanal Muhammad Musa Dole mai ritaya. Shi kuma kaga wato abin gana jami'in soja ne, wanda Allah ya sa ya gama da wannan aikin lafiya ya ritaya.
Shi ma shi ke auren?
Shi zai auren dai.
Ko zai ba da aure?
Shi zai ba da aure.
Allah sarki.
Shi zai auren da
ƴarsa. Da Zaharuddin ya ritaya.
Shi wannan ai dattijo ne, ai kanar Muhammad Musa Dole. To muna taya ka murna kanar Muhammad Musa Dole da kai da iyalan gidan Alhaji Tijjani Abdullahi Kamal. Bisa ga ɗaurin auren da za a yi na ƴarsa, shi wato kanal ɗin wato Aisha Muhammad Dole, wadda aka fi sani da Ajeje, Allah ya sa na faɗi daidai, da kuma injiniya Muhammad Zaharuddin Tijjani, wanda shi ne angon nata. Shi ma dai auren za a ɗaura shi a yau ɗin nan Asabar a 28 ga watan Satumban shekara ta 2024 a wato rukunin gidajen gwadon gwaji Kwatas, ko kuma masallacin Juma'a na rukunin gidajen gwadon gwaji Kwatas da ke birnin Kebbi, babbar fadar jihar Kebbi da ke arewacin Najeriya, da misalin ƙarfe 1:30 na rana. Tare da fatan waɗannan aurarrakin Allah ya sa a yi su lami lafiya, kuma Allah ya sa an yi a cikin sa'a ya kore shi ɗaya tsakaninsu ya ba su zuriya ɗaya ba.
Amin summa amin. To Alai Murtala, yau ina kokarin mika wasu ta'aziyya ne wasu ƴan rashe-rashe ne da aka yi a kwanakin baya da ma watanni. Da farko ina mika ta'aziyya zuwa ga mai martaba sarkin Yarbawan Kumasi, wato Alhaji Muhammad Aliyu Alawo, da ma limamin Yarbawa da baba addini na Yarbawa da baki ɗayan fadawan sarkin Yarbawa na rasuwan sa, wato dan uwan sarkin Yarbawa wanda ake kira Alhaji Abdul Aziz, wanda ake fi sani da Laisi, wato Allah ya masa rasuwa a can gida Ilori. Allah kuma ya sa an yi ta'aziyya, an yi janaiza, an yi komai. To muna fatan Allah ya ji kansa. To sai kuma wannan ta'aziyya zuwa ga iyalai da ƴan uwa na Malam Lawan, wanda Allah ya masa rasuwa a shekaran jiya Alhamis a unguwar Fadama, da kuma iyalai da ƴan uwa da abokan arziki na Alhaji Ahmadu Modibo, wanda shi ma Allah ya masa rasuwa a Kumasi, wato makonni biyu da suka wuce a unguwar Kan Tudu. To akwai ta'aziyya kuma da zamu mika ma sarkin Shanu kuma na Kumasi kenan, kuma hakimin Kan Tudu, wanda Allah ya ma ƴan uwansa, wato yayaninsa mata biyu kenan, ya musu rasuwa watannin baya, Hajiya Rabi, wato matan Malam Bawa a tamal mai makarantar adabiyya, da kuma Hajiya Gado, wanda mijinta na cikin manyan ƴan magazin a Kumasi sai suwami kenan. To don Allah ya musu rasuwa a cikin dan lokaci, don haka ya ce yana gode wa jama'a da suka zo suka taya shi wannan wato jaje, wanda Allah ya jarabce shi da shi, musamman al'umman unguwar Kan Tudu inda yake zama hakimi kenan, da kuma al'umman Kumasi ma baki daya, musamman sarakuna na Kumasi da sarkin Bargu da sarkin Yarbawa Alhaji Muhammad Aliyu Alawo da sarkin Fulani Alhaji Yusuf wato Amadi kenan, da ƴan American Bill da sarkin fadan sarkin Yarbawa da kuma sarkin samarin Kan Tudu wazirin Yarbawa. To da fatan waɗanda suka rasu Allah ji kansu ya sa sun huta.
To amin summa amin baba. Bari kuma mu isar da sakon filin a bari ya huce da fatan alkhairi zuwa ga Aminu ɗan inda mai niƙa gandu da ke Sokoton Najeriya, da kuma Abdul Aziz Mr. Kunya shi ma a Sokoton Najeriya. Sai Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe Najeriya, da Aminu Adamu Malam Madori, da Abubakar Kawo Girgir, sai Sa'idu Abdullahi da Maturu, da Yusuf Bazuka mai leda gwalallo, da Tukur Har Karijau, da Mudassir Sani birnin Kebbi ta jihar Kebbi Najeriya, da Baba Gana Alhaji Dambuwa Unguru, da kuma Alhaji Muftari Yarima sarkin telolin sarkin Fika Fataskum, da Alhaji Hamisu mai kayan miya Gashuwa, da Alhaji Gambo Ringin mai yankan farce Gashuwa, da Sani mai lange-lange Yawuri a jihar Kebbi, da Bashir Mamman ɗan Inna Kadisau, da Nazifi Ibrahim Ruggar Malam Shagari, sai Sanusi Maɗate da Magaram, da Isu Makeri Maɗate, da Ilyasu Yakubu Digawa, da Yakubu mai aski Badaraka, da kuma Musa Malam Indu Kazawai. Da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya.
To sai kuma wannan gaisuwar a bari ya huce da ta fito daga Hajiya Suwaiba Amadu, wato daga unguwar daga garin Sawam a Ghana kenan, wacce ta ce tana gaida ƴan uwanta da dangi daga Gusau Tarayyar Najeriya, da farko gaisuwa zuwa ga Alhaji Buntari da Alhaji Isa, sai kuma antinta Hajiya Meri da Hajiya Safiya da Zainabu da kuma Hajiya Rabi da Baba Ali da dukkan iyalan Baba Alhassan a layin Besuko layin Besu ne a Gusau. To gaisuwan Hajiya Suwaiba kenan. To wannan gaisuwa kuma zuwa ga Alhaji Imurana a garin Sawam, da kuma Alhaji Adamu Bayawa shi ma unguwar Sawam, da kuma Alhaji Sita Idris Diko shi kuma yana unguwar wato Afira suke na anan Sawam, da fatan duk sun tashi lafiya kuma suna saurare a cikin koshin lafiya.
Amin. ba kamar yadda muka yi wa masu sauraron mu alƙawari za mu kawo masu sauraron mu cikamakin hirar da muka yi da shahararren mawaki wato masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood da aka fi sani da Adamu Hassan na Gudu wanda muka fara a makon jiya. Tare da fatan za a karkaɗe kunnuwa domin a ji ƙarshen wato wannan tattaunawa da muka yi da Adamu Hassan na Gudu.
Pipita, pita, pipita mini shayi, sasaita naji sanyi, kisanya mini luna madara. Pipita mini shayi naji sanyi.
Fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da wato Adamu Hassan na Gudu wanda shine babban bakonmu a yau a fagen waƙe-waƙe, inda gashi da ya rera mana waka na farko wanda ya ɗaukaka shi a wannan harka ta waƙe-waƙe. A bayan ka rera wannan waƙan, akan cewa kuma waka ko kuma wanda suke wannan harka ta kani kuna da ubangida. To kai kana da ubangida ne ko kuma dai haka dai kai ne ubangida naka na kanka?
To ai ba wani malamin da bai da ubangida, bai da malami. Ana da ubangida, kuma ubangida na sanani ne wanda duk wanda yake masana'antar na baya da shekara 20 ya san wane ne Ibrahim Danko, shahararren makadi ne kuma mawaki. Wannan shine ubangida na wanda nake alfahari da shi har yau har kuma gobe.
Irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka?
To alhamdulillah, gaskiya fagen nasarori na samu nasarori da yawa. Daga cikin nasara ta farko wanda har gobe nake alfahari da shi shine lokacin da na fara harkan nan ban san kowa ba, kowa bai san ni ba. Allah ya bani daukaka, na samu daukakar da daga nan har wajen Najeriya ba, ƙasa in dai akwai Bahaushe kaje insha Allah in bai san na ba ya san sunana, in ya san ya bai san sunana ba ya sani. Na samu nasara ta sanin jama'a, kamar a cikin gida Najeriya gwamnoni da yawa, sarakuna da yawa, watakila gashi har ma na samu sarauta a dalilin wannan harka da Allah ya bani daukaka ciki. Kuma dalilin haka na je na sauke wani farali na farko wanda shine daukaka ta farko da na samu. Na je Saudiya na yi aikin haji, na sauke farali kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce in ka samu dama ya minista da'a ilahi sabila ko ka je ka sauke, kuma na sauke. To wannan nasarar guda biyu su ne manya-manyan nasarori na a rayuwa wanda har gobe ina cin wannan gajiyar wannan nasara kamar yadda nake ciki yanzu.
Haka ne. To bayan haka, wani a cikin waƙoƙinka wani waƙa ne kai wanda ya yi fice sosai bayan wannan waƙa ta fifita mana shayi da karira?
Gaskiya kusan zan iya irga miki waƙoƙi sama da guda 20, inda lokaci zai bamu dama wanda babu wata waƙa wadda ba ta yi fice fiye da inda ake tunani ba. In na faɗa, wanda ya san lokacin ya sani. In kika ɗauki fifita mana shayi, akwai su irin Zarafi, Zarafi Aso da Ƙauna, akwai irin su Madafa da dai sauran waƙoƙi, ga sanan irin su Riƙe Gwaninka, ga sanan waƙoƙi ne masu.
To yanzu dai a rera mana ɗaya a ciki wanda in ka rera a studio kowa ya san wannan waƙar.
To akwai wata waƙa wanda da ita ma ina son ta a zuciyata.
Riƙe Gwaninka ka sa sha'aranka, kada ka bar shi a baya, zuciyata samu sukuni tunda na yaba hali, ka ji da kai nake kar da ka tsallake ka ga na burina. Thank you.
kaji mawaki Adamu Hassan Naguru kuma kaji kaji fafutukar da aka yi a bangaren waka ka san an ce
daban kowa kaga ya kai wani
ya faru daga wani wurin haka ne yawa aikin mutum an ce ya bar shamar kai to amin sum amin to baba yau zan baka labari
to
amma dai kar kai dariya
to shike
in kai dariya to kai za su bi jin haushin ka ba ni ne da labarin la labarin la ba
ne ji haushi da dan mara dariya
wato baba
na'am
wai labari ne zan baka na shagon gobir
to
eh wai wani ne wai shi shahararren dan dambe ne magobiri shagon gobir
wanda akan ce ba ardan tasha
a to wannan dai kai akai ka fada ni dai ba ni na fada ba
haka da ji ana cewa
to shi dai shagon gobir wai shi yana tutiye wai shi ya duk wani dan dambe da duk wani mafitini dake kasar gobir ya kai shi kasa don haka shi bai tsoron komai
na'am
eh to sai aka je irin ran nan sai irin dan abun nan ta kai su birni haka to can sai ya hadu da wani dan damben turai
ho
eh irin dan damben na boxer aka ce ma ajin to kai ana nan abunka da kaddara ina ga ko ta kashi yayi dai ta kashi kai ku shagon gobir wai shi su zuciya gare su da sauransu kawai sai yiwo kai ya za ka yi kaza 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 kan kace ko ba sai fada kawai murtuke ba sai kawai sai tunda kowa na tuce shi dan dambe ne sai kawai aka ce to a buda kawai
aka buda kawai
sai aka buda nan take tunda ka san dan dambe ne yaran zaren da yake daure hannun shi da nan take kai bani aka bashi zare daure hannu na da hannu ya da hannu ka san dambe mu na gargajiya da hannu nawa ake ba hannu daya ba
hannu daya ne
dayan daga ake sama haka
eh haka
to kawai in ga ma sai fada bature shi ko damben tura ka san hannu biyu ake sannan ka san
akwai dabaru kuma
ko eh bajira ake ba rurutu ake in ga ma bature ya samu shagon gobir daga yawa ya ta sami kulli ta ko ina shagon gobir kulli yake ji ta kulli yake ji
na'am
da wasu da ta dore abokin shi sunan shi ba ya ce mai to baya an dai to an ka dan raba an ka abin sai ku kai a duba an ga ma ko ina fuska nan ta yi kololo nan wannan yayi hauji da sai ya ce mai kai ko ba sai ce ka amma dai ba mutanen nan da suka kattin nan da suka abin sun kai takwas ko kuma kai baka gozo ka shiga mini ba eh wallahi ba su kai ko bi ba su kai mutum guda na wallahi ce kai duk mutum guda na eh wadannan ruwa kulli ya ga eh wallahi mutum guda ne sai ce to shike nan na ban ma Allah amma dai dan ya dame in dauki takalma na sai ce to ai kai ba dare ba ne rana ce miki yace au shi wai da ranar ne muke
ayyo Allah da
ya sha kulli
gaban ya gaba ture ya je shige
masa wai ba gobe in ka gaba ture to
kaje ka shige masa
za mu daga da adan saboda naga juli malama juli tana daga mana hannu saboda haka adan za mu ja birki sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin
baba yakubu bakeri
murtala faruk sanyin nake mana fata alkhairi da fatan lafiya da kuma koshin lafiya da wadata
Abu Nay mun san duniyar ga sai dai Allah
shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe.